تابعون. تو من جيتوا يا عبد الله بن زيد باشيني وانتن صاحب الأذان با عبد الله بن زيد بن عبد ربه كان يكي تيوا شي عمرو بن أبي حسن ياتم بيا عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم dangane da alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata nuskha yazo wudu'u rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma wudu'un nabi shine tabi'i cikin bukhari da yazo cikin muslim da lafazin rasulullah to ya tambaye shi yaya alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam take yanzu kaga wudu' da yima wa wawun dhamma alwala da ma'anarta ta shari'a kuma alwudu da ma'ana ta lugha ɗayan biyu ko dai kyau ko kuma tsafta to fulanun wadi ana mai kyau ne alwada'a kyawu kenan ko kuma alwudu da ma'ana tsafta anan ne ake daura ma'anar hadisin da kaje an ce ayi alwala kafin a ci abinci ayi alwala bayan an ci abinci idan hadisan da ifai ne yawanci masu cewa yana daga cikin sunnar abinci alwudu'u qablahu walwudu'u ba'dahu to ba ana nufin aka kawo dan bushe kai alwala kanka ci ba ana nufin a wanke hannu kaga tsafta kenan ina fata an gane sai kuma wanke hannu kan a ci abinci shi ma yana cikin sunna sai dai wani lokaci kana iya ka goge hannunka sai ka ci wanda ya tabbata cikin ashamal muhammadiyya an gane ko فدعا بتور من ماء سيشي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن زيد ابن عاصم سيشي أكاو مشي روا فدعا بتور من ماء سيشي أكاو مشي واتوانيهن كوانو نروا أكاو مشي كوانو نروا فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم sai musu alwala irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa akfa ala yadihi min at-tawri sai ya karkato ruwa zuwa ga hannun shi daga cikin wannan kwanan da aka kawo ruwa fa ghasala yadayhi thalathan sai ya wanke hannayen shi so uku kamar dai hadisin Uthman thumma adkhala yadahu fi at-tawri sannan sai ya shigar da hannun shi cikin wannan kwano fa madmada wastanshaka wastanthara thalathan bi thalathi gharafatin sai shigar da hannun shi ya dibo ruwa ma'ana fa madmada ya kurkuru bakin shi ya tofar wastanthara wastanshaka ya shaka ruwa da hancin shi wastanthara ya fyace thalathan so uku bi thalathi gharafatin da kamfata uku daga inda kurkuran baki da nata diban shakarwa da nashi diban zai zama shida ne to amma da yake idan ka dibu ruwa zaka yi kurkuran baki idan ka ruwan da ka dibo a tafin hannunka ka sa a baki sai ka kurkura ka tofar akwai wani cewa kuskura baki a kuskure ne ba Hausa bace ba sai an kuskura baki an kai mai bugu ba a same shi ba kenan ya an kuskure shi amma an kurkura baki shine an sa ruwa ja'alul ma'i iko ij'alul ma'i fi fil fami wa tam yani wa tahrikuhu sa ruwa a baki a motsa shi thumma majjuhu sana'atu fa an gane ko to haka in ka kurkuri bakinka ka tofar sauran da ya rage a hannunka da shi zaka shaki hancinka ka shaka da hannun dama ka fyace da hannun hagu cikar sunna kenan wadan kafiya ce da dama ba lifi bane ba amma dai in ka so kai cikar sunna ka shaka da dama ka fyace da hagu kaga daya kenan sai ƙara dibowa sai kurkuru bakinka ka tofar sauran da ya rage sai ka shaka sai ka fyace biyu sai ka ƙara yin haka uku kenan shine ya kurkuru bakin shi ya shaki ruwa ya fyace thalathan so uku ya kurkuran baki da shakar hancin bi thalathi gharafatin da kamfata ruwa uku ina fata an gane can fa akfa akwai lafazin da yazo hadisi na 192 cikin Bukhari da lafazin fakafa ba tare da ita waccan alif ta farko ko hamza ta farko ba. Ai na'am. To shi ma nan thalathan bi thalathi gharafatin a riwaya ta farko cikin Bukhari ba ta zo ba. Hadisi na 186 ya kawo shi thumma adkhala yadahu wato ainihin ya kawo shi da lafazin fastanshaka wastanthara thalatha gharafatin fastanshaka wastanthara thalatha gharafatin a 192 sai ce fastanshaka wastanthara thalathan bi thalathi gharafatin yanda malan ya kawo ana thumma adkhala yadahu sannan sai ya shigar da hannun shi cikin Bukhari ya kara da fil ina'i da fi inda thumma adkhala yadahu yake a wannan riwaya ta wato ainihin 192 sai ya kara da fil ina'i to thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalatha sai ya wanke fuskar shi so uku kamar yadda muka yi bayani thumma adkhala yadahu sannan sai ya shigar da hannun shi shi ma dai da karin fil ina'i fa ghasala yadayhi marratayn ila al mirfaqayn sai ya wanke hannuwan shi wato ainihin so biyu zuwa gwiwar hannu zuwa wato gwiwar hannu a hadisi 186 ya kawo shi kawai thumma innama ya kawo shi da lafazin thumma ghasala yadayhi bai kawo cewa thumma adkhala yadahu ba to amma na 192 ya kawo shi marrataini so biyu ila al mirfaqaini zuwa wato ainihin gwiwoyin hannu guda biyu a wani lafazi na Bukhari azo fa ghasala yadayhi ila al mirfaqaini marrataini marrataini kaga nan cewa yi fa ghasala yadayhi marrataini ila al mirfaqaini ya gabatar da wato ainihin marrataini akan mirfaqaini sannan ya maimaita marrataini so daya a can kuma fa ghasala yadahu yadayhi ila al mirfaqaini marrataini marrataini ya maimaita marrataini so biyu kuma ya gabatar da mirfaqaini akan marrataini a 192 kenan wawi biyu ne muke ambato ina fata an gane thumma adkhala yadahu wa tariwaya fil ina'i famasaha ra'sahu sai ya shafi kanshi fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida sai yayi gaba da hannuwan nashi yayi baya da su so daya to wannan lafazin marratan wahida a riwaya ta farko ne riwaya ta biyu babu ita thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kafafuwan shi da qarin ilal ka'bayn a riwaya ta farko wa fi riwayatin ta wata riwaya ita ce je ta 192 din ta bada abi muqaddami ra'sihi ya fara da magabacin kanshi goshin shi inda gashi ke tsayawa hatta zahaba bihima ila qafahu da ya tafi da hannuwan nashi har sai da ya kai zuwa gwiwa zuwa ainihin wato a ila qafahu zuwa qiyashi thumma raddahuma sannan sai ya dawo da hannuwan nashi hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu har sai da ya dawo zuwa gurin da ya fara ma'ana zuwa gurin goshin nan kenan to wannan lafazin na biyu shine ya nuna mana cewa fa aqbala bihima wa adbara akwai kalbi a cikin shi to mu aka ce fa aqbala bihima mutun zai yi shafin kai sai ya gaba da hannun shi daga ina ya fara kenan daga qiya kenan ya fara fa aqbala bihima wa adbara to amma lafazin bada abi muqaddami ra'sihi ya nuna daga ina ne daga goshi ne shi yafi cikar wato ainihin ilimi a ciki saboda yayi bayani filla filla yace bada abi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila kafahu kaga ya nuna mai riwaya ya san fa me yake cewa sannan sai ya kara da thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu kaga yana tuni yana sane fiye da wancan lafazi da zai iya kubce mishi yana so ya ce wato fa adbara bihima wa aqbala sai ya ce fa aqbala bihima wa adbara wannan shi ake kira kalbi a cikin matini wanda shi a ka'ida ta ilimi wato ainihin amana ta ilimi zaka ambace shi yanda yake daga baya sai kai bayani baraka ce yanzu bari na gyara in nazo ko sai in ce wato ainihin fa akfa fa aqbala bihima wa adbar fa adbara bihima wa aqbala la in mutun yi haka bai kyauta ba bai kyauta ba yayi ƙari cikin hadith za karanta shi yanda yake daga baya sai kai bayani hashiya sai kai sharhi in cikin karatu ne kamar hadisin Abdullahi dan Umar haka muke ta karanta shi hadisin bunyal islamu ala khamsin kaga ya kawo wa hajj ramadan wa sawm wa hajj al bait wa sawm ramadan amma asalin shi wa sawm ramadan wa hajj al bait kamar da shi kan shi Abdullahi dan Umar yake karantarwa na fata an gane wannan duk da wasu malaman sun tafi akan cewa ba kalbi bane suka kawo wasu udururruka waɗanda suke ba makbula bane ba daka dai kalbi ne aka yi cikin wannan riwaya kuma ba laifi bane ba dan dan adam ajizi ne sai daga cikin marwayatan ba a tantance wane ne ainihin yayin wannan kalbin ba to wannan riwaya ta biyu Muslim ya kawo ta kuma ce Bukhari shi ma ya fitar da ita hadisin yana da siyak ta hanyar Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid kaga anan bai kawo Amr ibn Abi Hasan ba ko sai ce wa huwa jaddu Amr ibn Yahya shi wannan mutumin shine kakan Amr ibn Yahya da zaman yi bayani da yazo gurin Abdullah ibn Zaid sai ya ce atastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda shin zaka iya nuna ko zaka iya nuna min yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala kaga ladabin tambaya atastati'u saboda Allah yana da wasu uzururruka ce da dama in ba laifi in ba matsala faqala sai yace faqala Abdullah ibn Zaid na'am ce babu matsala fada'a bima'in yace a kawo ruwa fa afraga ala yadayhi fa ghasala marratayn thumma madmada wastanthara thalathan thumma ghasala wajahahu thalathan thumma ghasala yadayhi marratayn ila almirfaqayn kaga hadisin Abdullah ibn Zaid wanke hannuwa duka so biyu ne thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه kaga ya hada waccan kalbi din da wannan gyaran guri daya wanda shike nuna subutar baki ne thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke hannun shi Muslim ya fitar da shi karkashin lamba ta 235 An-Nawawi bai mai lamba ba ma'ana karashin dai wancan hadisin ne tunda wannan ya fitar da shi ta hanyar Malik ibn Anas daga Amr ibn Yahya da wannan isnadi din alafazan shi sai yace madmada wastanthara madadin wastan shaka wastanthara thalathan sai ce walam yaqul min kaffin wahida can yace da tafi daya wanda shine ma'anar hadisin thalathan bi thalathi gharafati ina fata an gane sai ce wazada ba'da qawlihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila kafahu thumma raddahuma hatta raja ila al-makan alladhi bada'a minhu wa ghasala rijlaihi Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad duka sun fitar da wato ainihin wannan hadisi din ainihin suma to sai ce wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wannan ita ma ta Bukhari 197 Muslim bai fitar da ita ba atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin Annabi sallama ya zo gurin mu sai muka fito mai da ruwa a cikin wato shi Abdullah ibn Zaid da yace a kawo mushi ruwa aka kawo ruwa a taur abinda yasa yace a kawo a tauru su ma da Annabi ya musu irin wannan alwalan a unguwarsu a can garin Madina ina fata an gane a tauru suka kawo mushi ruwa wanda shi taurun din sai yace min sufure kwano ne wanda aka yi shi daga tagulla tagulla da ita aka yi wannan kwanan da ake zuba ruwa to haka da yanzu da waɗannan bayan Allah suka nemi su ma ya kwatanta yi musu alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to ku kawo mun ruwa a cikin kwano na tagulla wato su sahabbai suna so a cikin komi su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da yake ba lazimi ba inda kaga yin alwala ba dole sai a kwanan karfe ba ko na tagulla ko na kaza da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a salka da ruwan salka yayi a nagora yayi kaza amma saboda dai cikar koyi din yayi musu abun amaliyan la wakasa wala shagaba babu ragi babu kari daga sai ce ku kawo mun ruwa tunda ai a wancan riwaya ta farko cewa ya fada'a bima bi taurin min ma'i ba wai ruwa mujarradi ba ci su kawo mushi ruwa a cikin kwano wanda yake na abunga na tagulla an fahimci wannan lafazin at-tauru duka cikin riwayoyin muslim babu ita ta zo ne kawai cikin bukhari sai malan yace at-tauru shibhu at-tasti wannan fassara ce ta Abdul Ghani al-Maqdisi ina fata an gane ce at-tauru shibhu at-tasti shi yasa ga yacin a kasa sai yace at-taba'a ta uku shine jim din can qabla hadha sai yace qala radiyallahu anhu shi malamin maqdisi da ya ruwaito ko ya kwafo umda daga gare shi sai yace qala radiyallahu anhu Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hafiz rahimahullah Allah ya ji kanshi da Allah ya kare ya yarda da shi radiyallahu anhu bil munasaba aka fada akan wanda ba sahabi ba addu'a ce an gane ko radiyallahu anhu wa ana Allah ya yarda da shi roko kake in ya ga dama ya karba an bai ga dama ba zai karba ba karkashi wannan babu laifi kenan ko kowaye ka ce radiyallahu anhu shi kuma sahabiyin ka ce radiyallahu anhu labari kake bada labari ne kake bada tunda ai ya ce radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yarda da su daga idan kace ana abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira wannan wanda Allah ya yarda da shi din daga wasu ke ganin ka fassara shi da cewa Allah ya yarda da shi ba bukata domin abinda Allah ya tabbatar roƙon shi kuma a matsayin mai to sai wasu suka ba da wani wajihin cewa Allah ya ƙara musu yarda ake nufi dan kai ma ka samu ko malaika ya ce kai ma Allah ya yarda da kai domin man da'a li akhihi ala zahri al-ghaibi قال الملك الموكل به ولك بمثله ولك بمثل ما دعوت له حديث مسلم ان فهمت wannan ko to da ka sai zaman to kalmar at-taur shibhu at-tasti karka dauka daga cikin marwayta ne wani yayi fassara wannan sharhi ne na shi Abdul Ghani al-Maqdisi wannan hadisi na Abdullah ibn Zaid abinda muka fahimta ciki shine duk da tsakanin shi da hadisin sayyidina Uthman da daye ne gurare biyun nan ne da muka ambata cewa gurin kurkuran baki da shakar hanci a hadisin sayyidina Uthman ba a fadi so uku ba mana so daye ne kawai za a yi amma a hadisin Abdullah ibn Zaid an ambaci cewa so uku ne an fahimta sannan gurin wanke hannu zuwa gwiwar hannu a hadisin sayyidina Uthman an ambaci so uku ne amma a hadisin Abdullah ibn Zaid shi kuma so biyu ne a dukkan ruwayoyin shi ya zo ruwayoyi da yawa mabambanta da siyakoki mabambanta amma dai duka wato ainihin so biyu ne an fahimta sannan shi gurin wanke kafa a hadisin sayyidina Uthman ya ce ya wanke kafan shi so uku amma a hadisin Abdullah ibn Zaid kawai sai kaji an ce thumma ghasala rijlaihi sannan sai ya wanke kafafuwan shi lafazin muslim a gurguje daga Amr ibn Yahya ibn Umara ana abihi ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim ibn al-Ansari hadisi na 235 wancan lafazin Ahmad ne rakam na Ahmad 235 ta hanyar Amr ibn Yahya ibn Umara shine al-Mazini ana abihi Yahya ibn Umara al-Mazini ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim ibn al-Ansari daga babu zancan Amr ibn Abi Hasan an fahimta sai ce wa kanat lahu suhba shi Amr Abdullah ibn Zaid qala qila lahu akena a gaban shi ne wancan yazo yayi tambaya shine Abdullah Amr ibn Abi Hasan da yayi tambaya a gaban Yahya ibn Umar al-Mazini an fahimta ko daka kenan ba wai shi ya ruwaito daga Yahya bane ballantana in wanda suka ce ba sahabi bane su ce majhuli ne yace tawaddi qila lahu tuwaddi lana wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko tawadda lana wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kai mana alwala irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace fada'a bi ina'in kaga can yazo bi taurin min ma'in can yazo bi ma'in nan kuma bi ina'in fa akfa minha ala yadayhi fa ghasalahuma thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dhalika thalatha. Isharar Muslim kenan a wacce riwaya ta biyu da yace a riwayar Maliku bai ce min kaffin wahida ba. An fahimci wannan? Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha fa ghasala yadayhi ila almirfaqaini marrataini thumma adkhala yadahu fastakhrajaha fa masaha bi ra'sihi duka shafan kai so daya ne. Fa aqbala bi yadihi wa adbara thumma ghasala rijlaihi ila alka'baini thumma qala hakadha kana wudu'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wannan riwaya ta Muslim kenan cikakkiya. Al-Imam At-Tirmidhi da ya fitar da ainihin wato wannan hadisi a cikin sunan din shi, hadisi na 32, sai ce hadithu Abdullah ibn Zaid asahhu shay'in fi hadha al-bab. Hadisin Abdullah ibn Zaid shine yafi inganci a wannan babun na kaifiyar alwala ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma wa ahsan, kuma shi yafi kyau. Sai ce wabihi yaqulu Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Kuma shine ra'ayin al-Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya rahmatullahi ta'ala alayhi. Mun ji a baya wane ne yace malaman shi sun ce hadisin Uthman shine yafi asbagh, wane ne? Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi malamin Malik yace malaman shi, kaga su kuma tabi'ai ne ko sahabbai? Da shi tabi'i ne. To malaman shi yace sun ce wato hadisin sayyidina Uthman, hadisin Humran daga Uthman dan Affan shine mafi hadis mafi cikar alwala ga duk wanda ya kasance zai yi sallah. Shi kuma Imam Ahmad da Shafi'i da Ishaq kuma yanda Tirmidhi ya ruwaya hakaito daga gare su suka ce hadisin Abdullah ibn Zaid shi yafi. Ina fata an gane. To ko a gurin ku wanne yafi? Assalam. Wanne yafi a gurin ka? Mala Yahya kace na Uthman saboda duka dai na annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma wanne yafi? Aka hada duka bi inan gurin wanke hannun ka zo sai ka wanke so biyu kuma ka ƙara wanke so uku yawa taratan fatara. An yadda ai kowanne za ka iya yi, kowanne za ka iya yi, ai halatta ka yi so ɗaɗɗaya ma kowace gaba ka yi so ɗaɗɗaya. Bukhari ba ya kulla babi ba babu alwudu'u marratan babu alwudu'u marratan marrataini babu alwudu'u thalatha kuma ya kawo dalilai. Na Humran shi ya fi ko? Isbaghul wudu ba shi ne a yi uku ba kuma da wani zai iya yin uku kuma da lama. Na Imran wanne? A tsakanin wa'innan biyu muke nufi, hadisin Uthman da na Abdullah ibn Zaid. Na Uthman ya fi a gani na, a gane ko? Kana da hurriya ta ra'ayi, amma a gani na na Usman ya. Saboda wa'incan malaman na su Zuhuri, ina tsoron ka a zo akwai sahabi ciki, saba ma sahabi sai a hankali. Kun san muna da ra'ayin Maliku, in dai akwai sahabi cikin lamari to taka zanzan yake, musamman Abubakar da Umar. An fahimta? Sannan kuma in kai irin wannan alwala kai sallah babu firar zuciya, ghufira laka ma taqaddama min dhanbika. Saboda wannan ayyafi ko? Allah ta'ala ya samu dace.